A cewar hukumar,
mutum 648 ne cutar ta harba a ranar Litinin, wanda hakan ya mayar da adadin mutane da suka kamu da cutar a kasar zuwa 41,180. Hukumar ta kuma bayyana cewa mutum 18,203 su ne suka warke daga cutar, yayin da mutum 860 suka mutu. An samu sabbin alƙalluman ne daga jihohi 21, kuma har yanzu jihar Lagos ce ke kan gaba a yawan waɗanda suka kamu da cutar coronavirus. Yanzu ta sake samun mutum 180, sai jihar Filato da ke binta da mutum 148. Sauran jihohin da aka samu ƙarin waɗanda suka kamu da cutar sun haɗa ne da birnin Tarayya Abuja da ƙarin mutum 44, sai jihar Ondo da mutum 42, sai kuma jihar Kwara da mutum 38, da jihar Rivers da mutum 32, Oyo kuma tana bi da mutum 29, jihar Kaduna kuma na da mutum 21, da jihar Osun da mutum 20, sai kuma jihar Edo da mutum 17, ita ma jihar Ogun kuma na da mutum 17, sai kuma jihar Ikiti mai mutum 11, jihar Kano kuma tana da mutum 9, sai kuma jihar Benue da jihar Delta da jihar Abia dukkaninsu suna da mutum 9, jihar Niger na da mutum 7, sai kuma jihar Gombe da mutum 3, jihar Borno da jihar Bauchi da jihar Imo dukkaninsu suna da mutum 11.